إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi wanda ita ce safiyar 15 ga watan rabiul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da 1 ga watan November shekara miladiya ta 2020 wannan shine darasi na 92 cikin jarangiyar darussa daga littafin alfiyatul hadith tal imam al hafiz zainuddin al iraqi عبد الرحيم ابن الحسين الله وبنجي يا غفرت مسا مالن عراقيار شكرا ta 108 ne da 6 ban hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam zamu tashi daga kan baiti na 973 inda mallai yake cewa thumma li 50 ba'da 70 Abu Dawud thumma Tirmidhi Ya'qub sanata 90 ba'daha wa dunasa رابع قرن لثلاث رفس ثم لخمس وثمانين تفي الدار قطني ثم الحاكم في خامس قرن عام خمسة فني وبعده بأربع عبد الغني ففي الثلاثين أبو نعيم ولثمان بيهقي القوم من بعد خمسين وبعد خمسة خطيبهم والنمر في سنة yana ci gaba da mana magana akan wafayat na wasu daga cikin a'lam na malamai tun daga kan tarihin wafayat na ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan na manyan sahabban nan al-khulafa'ul arba'a radiyallahu anhum daga kaitu sita sannan kuma ya gangaro kan malaman hadisi to yanzu zamu tashi inda yake cewa thumma li 50 sannan kuma li 50 ay li sanati 50 sannan a shekara ta bayan wuce shekara ta 5 wa 80 da shi ibada 70 amin ko 50 ba'da 70 shekara ta ainihin wato 5 da 70 75 kenan Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rasu shekara ta 275 bayan hijiran da Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shine shekaran mutu al-Imam Abu Dawud a cikin watan Shawwal wanda haihuwarsa kuma shekara ta 200 ne da 2 insha Allah an haife shi shekara ta 202 kamar yadda Abu Ubaida yake fada mallan yace thumma Tirmidhi sai kuma al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi shi kuma ya rasu yace thumma sai kuma at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi shi kuma ya biyo baya Ya'qub ya biyo baya a wani lokaci sanata 90 ba'daha shekara ta 9 ba'daha bayan 200 din can da 70 kenan al-Imam at-Tirmidhi ya rasu shekara ta 279 shekara hudu bayan rasu al-Imam Abu Dawud kenan a cikin watan Rajab kamar yadda Ibn Maqula ya faɗi Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su to wannan kenan sai kuma yace abin nan wazu nasa sai kuma dan garin nasa din nan wato malamin garin nasa shine al-Imamun Nasa'i kenan al-Imamun Nasa'i garin su nasa ana mishi nasaba a ce an-Nasa'i ko an-Nasawi duka ana fada a ce an-Nasawi wanda wannan ma shine kiyasi a nahwu kamar yadda yake cikin abin nan tazkira wa tafsira amma an saba a fada ana cewa an-Nasa'i mai as-Sunan al-Kubra da Sunan al-Mujtaba da Amali Yawmul Laila da Ishatun Nisa babban malamin na al-Imamu an-Nasa'i shi kuma ya rasu malam kamar yadda ya fada anan yake cewa thumma wa dunasa rabi'a qarnin a farkon karni na hudu wato daga shekara ta 300 kenan bayan hijira li 30 shekara 3 da shekara ta 303 al-Imamu an-Nasa'i ya rasu shekara ta 333 a cikin watan Safar, Allah ya mishi rasuwa, ko kuma kamar yadda ya tabbata aka kashe shi, domin an kashe shi ne. Malamai sun bada labari abin da ya faru da al-Imamu Nasa'i, wanda akwai sabani game da wani gari ne, kamar da Ibn Manda ya ruwaito cewa ko dai garin Dimashqa ko wani gari a cikin kasar Andalus, sorry, a cikin kasar Sham, wanda suka tattambaye shi cewa wai sai ya rubuta musu littafi akan falalan Muawiya, sai yake cewa ala yarda Muawiya to ra'asan bi ra'sin hatta yufaddala, shi Muawiya yanzu ba zai yarda a ce shi da Aliyu sun kankan kan ba, sai an ce ya fa Aliyu, to shine fa suka yi ta hayaniya. Nasu bani da wasu marasa kirki a wajen suka yi ta hayaniya, har aka yi matsi shi, ko kuma aka yi dai wani abu da ya cutar da shi, aka dauke shi aka gudu da shi, ya mutu a hanya, aka karasa da shi kasar Makka, aka yi mishi jana'iza. Wallahu ta'ala alam. Haka dai maganganun suke da Al-Imamu Al-Hakim ya kawo a cikin tarikh dinsa, haka Mizzi a cikin Tahzibul Kamal din sun kawo magana, Allah ya gafarta mishi. A wata riwaya kuma an ce a garin Ramallah ne, kamar da yake cikin siyar ta Al-Imamu Az-Zahabi, da kuma wasu wurare kaman a tarihul Islam na shi Al-Imamu Az-Zahabi din, har ila yau. To takeice dai Al-Imamu Nasa'i ya rasu ne a watan Safar shekara ta 300 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Shine yake nufi da wazu Nasa, kaga dai mutumin nan na garin Nasa, rabi a karnin a karni na 4 da falasin, bayan wucewar shekaru 3 rufisa aka rufe shi. Summa li 85 tafi. Al-Imamu Nasa'i shine akhiru ashabil kutub sita mautan, shine gaba ɗayan su, shine na ƙarshen mutuwa a cikin su, domin kaga shi ya dade a duniya har ya kai shekara ta ainihin wato 300 karni na 4. An haife shi kamar yadda ake faɗa shekara ta 215, shekara ta 215 sanata 15 haka haka yake cikin Tahzibul Kamal, haka kuma Imam Az-Zahabi ya tabbatar. To kaga kuma har ya rayu har zuwa wannan shekara ta 303, a lokacin da ya rasu dukkanin su sun riga sun shude, domin Ibn Majah wanda ba ambata ma ba anan, shi rasuwarsa shekara ta 273. Kaga da Ibn Majah da Abu Dawud da Al-Imam At-Tirmidhi duka sun rasu ne a cikin ashar saba, wato abin nan 17 a bayan shekara ta 200. Al-Imam Abu Dawud da Al-Imam Ibn Majah ya fara rasuwa 73, sai Abu Dawud 75, sai Tirmidhi 79, haka suka rasu a kankan wannan shekaru, tsakanin Baihaqi, sorry, tsakanin Ibn Majah da Abu Dawud shekara 2, tsakanin shi kuma Abu Dawud da Tirmidhi shekara 4 kenan. To haka suka rasu, amma shi Nasa'i sai ya rayu har zuwa shekara ta 303, Allah ya kara mishi rahama da shi da sauran. To zaka ga anan kamar da muka ambata, bai ambaci Ibn Majah ba, ta yiwu saboda Ibn Majah a wancan lokacin ba a lissafa littafin shi a cikin Al-Kutubul Khamsa kenan a wancan lokacin, ko kuma kamar da wasu malamai suke gani, kamar Al-Khalili da waninsa, su kuma suna ganin haka. Ibn Kathir ma duk da sun ce littafi ne mufid, kamar yadda Ibn Salah ya kawo daga Al-Ala'i, su suna ganin da Musnadud Darimi aka sanya na shidan a madadin wancan littafi na Ibn Majah, saboda littafin Ibn Majah yana da wasu matsaloli waɗanda suke malamai sun yi magana a kansu, kamar zaka ga abin nan Al-Imamu Az-Zahabi yayi magana akai a cikin littafinsa, da yake cewa lalle akwai hadisai masu rauni a cikin littafin Ibn Majah. To shi kuma Al-Burhan al-Halabi anan da yazo sai ya ƙara baiti, yake cewa qultu wa matal hafiz ibn majati min qabli hibri tirmidhi bi sittati. Yace ni ko sai nace wannan malam Ibn Majah, Al-Hafiz Ibn Majah, shi kuma ya rasu min qabli, kafin Hibr Tirmidhi, wannan malamin na Tirmidhi bi sittati, da shekara shi, da tunda shi Tirmidhi da 9, shi kuma wannan da 3, da 273 zuwa da 9, zaka ga akwai shekaru ainihin wato abin nan a ciki, shekaru 6 a ciki. To maganar da na fara fada ita ce, wasu malamai suna ganin ba littafin Ibn Majah ya kamata a saka a cikin wannan jeren giyar su zama 6 ba, wasu malamai suna ganin haka saboda suna ganin akwai littafan da suka fi shi inganci da cancanta wanda ya kamata a saka kamar wancan al-Ala'i yana cewa shi a ganin sa yafi dacewa a saka littafin Musnad na wato na abin nan na mai sunan shi na Ad-Darimi to haka kuma Ibn Tahir a cikin Shuta'i Mutasita yake cewa ra'aytu bi kazwin Ibn Majah tarihan 'ala ar-rijal wal amsar a ƙarshe yake cewa Zahabi da wani sa sun kawo maganganu akan cewa littafin Ibn Majah bai cancanci wasu malamai suna ganin bai cancanci a ce shi aka saka a wurin bada an saka wani to amma dai daga baya al'amari ya gudana akan haka malamai suna kawo shi zamu ji maganar a gaba insha Allah kadan thumma li 85 tafi sannan kuma sai ya ci gaba da kawo wasu malamai bayan waɗannan asabul kutub sita thumma sannan kuma li 50 bayan shudewar shekara 5 wa 80 da 80 a cikin karni na hudu kenan shekara ta 385 tafi sun cika tsab a cikin watan Zulqa'ada Ad-Darqutni al-Imam Ad-Darqutni wannan surgumin malamin nan daga anguwar Darqutni dake cikin kasar Bagdada al-Imam al-Baghdadi al-Shafi'i al-Hafiz al-Faqih Abu al-Hasan Ali ibn Umar kenan mai as-Sunan da Ilal da sauran littafai babban malami ne an ce an haife shi a shekara ta 306 a cikin watan Zulqa'ada kamar yadda yake cikin tarihi Baghdad da Siru Alamin Nubala summata sannan kuma sai summa lugha ce a ce summata a gara ta'un summata al-hakim sai kuma al-imam al-hakim Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad al-Naisaburi abin nan kenan hakim kenan mai tarihi da ulumul hadith da littafin musadrak da makantar su fi khamisi qarni ama 5 shi kuma ya rusa shekara a cikin karni na 5 wato shekara ta 400 kenan da 5 405 sanata 540 fani shi kuma a wannan shekara ya rusu kamar yadda al-Azhari ya fada kamar yadda yake cikin littafin tarihu Baghdad ya rasu a watan safar na wannan shekara ya rasu Allah ubangiji ya gafarta masa an ce an haife shi ne a garin Naisabur a watan Rabi'ul Awwal shekara ta 321 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin tarihu Baghdad da littafin Siru A'lami An-Nubala wa ba'dahu to bayan hakim kuma bi 40 da shekaru 4 sai kuma Abdul Ghani al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Sa'id ibn Ali al-Azdi al-Misri mai littafin Mu'talif din nan kenan shi kuma ya rasu a cikin watan Safar shi ma 7 ga watan Safar shekara ta 400 kenan da kare zama tunda ya ce bi 40 da ana 405 yanzu kaga an ka kara 4 zai baka 409 haka al-Imam abin nan al-Atiqi ya fada a cikin kamar da yake cikin littafin Siru Alamin Nubala kuma haka cikin littafin Tarihu Dimashq ya rasu a kasar Misra babban malami Allah ya gafarta mishi sannan ya ce fa fi salasina sai kuma a shekara ta 30 bayan 400 kenan fa fi salasina Abu Nu'aym a shekara ta 430 sai al-Imam Abu Nu'aym ya rasu a cikin watan Muharram sunansa Ahmad ibn Abdullah al-Asfahani mai marifatu sahaba da tarihu Asfahan da ulumul hadith da tafai mabambanta kamar yadda malamai suka bada labari an tambaye shi shekarar da aka haife shi ce an haife shi ne a watan Rajab shekara ta 336 so kaga shi ya dade a duniya sosai ya shekara kusan 94 Mu'ammar ne shi Allah ya gafarta mishi wali 80 sai kuma a shekara ta 8 abin nan wali 80 shekara ta 8 wato bayan 30 din can kenan da 400 na'am abin nan bayhaqi al-qawmi wato bayhaqin mutanen kuka ce bayhaqin musulmai ko bayhaqin malaman hadisi almal bayhaqi sunan shi Abu Bakar Ahmad ibn Hussein babban malami ne ba Shafi'i malamin hadisi malamin akida malamin tarihi bayhaq sunan garin su ne ko yankin su a kasar Naysabur ya rasu min ba'di 50 wa 400 wato bayan shekara ta 8 da 50 da 400 shekara 158 kenan a cikin watan Jumadal Ula shekara a wannan shekara ta 100 da 58 aka dauki yar su a garin Naysabur aka dauki gawar su a cikin akwatin gawa aka maida ita garin su kamar yadda Sam'ani ya fara an ce an haifi Almaru Bayaki a shekara ta 300 ne da 84 ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ba'da to bayan wa ba'da khamsatin to bayan kuma shekara 5 khatibuhum sai kuma khatibuhum khatib din su خطيب المسلمين خريب لما لما حديث الإمام الحافظ أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت البغدادي من تاريخ بغداد شرف أصحاب الحديث لتفائل دبن دبن تقييد العلمي الفقيه والمتفقه خطيب النندي ونموسوء أدن وكذا والنمري دشيد النمري ابن عبد البر كنا النمري dukan su shekara ta 436 suka rasu khatibu ya rasu a Zulhijja ibnu Abdul Bari a Rabi'ul Akhir an haifi khatibu a shekara ta 330 da shekara ta 491 rasuwarsa kuma 391 aka haife shi 391 ya rasu 436 da shida annamari wai annamari haka ake karantawa annamari bi fathin nun wal mim da kuma sukuni abinna a karshen shi annamari nisba ce zuwa ga namir ya daga cikin shawazin nisba kamar yadda malamai suka ce shawaz ya sabawa kiyasi wanda aka kiyaye daga larabawa kamar nisba ne zuwa ga umayya kaga bi dammil hamza amma idan aka zo sai a ce amawi banu umayya amawiyun ana ai fataha haka salima an zo nisba sai a ce salamiyun kamar yadda malamai suke fada to shi annamari shine ibnu abdul bari kenan me littafin al-tizkar da binnan bayanul ilmi wa fadlihi da dai littafin na tarihin muwadda din nan sharhi muwadda al-listi binnan al-tizkar fi madhayif fuqaha al-ansar bil tafid ya wani katafaran malami ne sunan shi abu umar yusuf ibnu abdullahi ibnu muhammad ibn abdul bar asalin shi mutumin an haife shi a garin Shatiba ne dan yara a kasar Kurtuba ya kuma mutu a can fi sanatin a shekara guda suka rasu da shi da khatibul bagdadi shekara ta 463 da 30 da binna shekara ta 436 ba da 60 shekara ta 436 shekara ta sanata 463 ko da 400 kenan da 63 na ta cewa da 36 463 a gyara 463 sanata 63 wa 400 al-khatib kamar da muka ambata a watan Zulhijja a kasar Bagadaza an ce a 7 ga watan Zulqaida shi kuma an kuma haife shi a Jumadal Akhira shekara ta 391 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗi shi da kansa yana cikin littafin sa binnan tarihu Baghdad da littafin al-Muntazam fi tarikh al-muluk wal umam na Ibn al-Jawzi da sirru alamin nubala tarikh al-Islam da wasu sun san ambaci wannan bayani shi kuma Ibn al-Bari a karshen Rabi'ul Akhir a garin Shatiba a kasar Andalus ya rasu Allah ubangiji ya gafarta musu ga baki ɗayan su to magana da nake so na dan ƙara mana anan bayan da ya gama ambatan waɗannan wafayat a cikin sharhi da wannan malami yake yi wato abin nan malam Sakhawi a cikin Fathul Maghith yake cewa Ibn Kathirin ya ambata a littafin Ikhtisaru Ulumul Hadith yake cewa waqad kana yanbaghi li ibn Salahi an yadhkura ma haula'i jama'atan min al-huffaz nishtaharat aidan tasanifuhum bayna an-nas. Ya kamata a ce shi Ibn Salahi ya ambaci ƙare-ƙaren malamai waɗanda ilmomin su littafan su suka shahara tsakankanin mutane, wala siyama inda ahlul hadisi, musamman wanda suka shahara a gun malaman hadisi, yace ka Abi Bakar al-Bazzar kama al-Imam Abu Bakar al-Bazzar, wanda sunan shi cikakke shine Ahmad ibn Amr ibn Abdul Khaliq, wanda rasuwarsa shekara ta 292 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Ya'al al-Mawsil al-Mawsili, Abu Ya'al al-Mawsili shine Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna, ya shekara ta 307, wa imam al-a'immati Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah sahibu sahih, ibn Kathir yace da kuma ibn Khuzaimah sahibu sahih, wanda ya rasu shekara ta 300 shi kuma da 11, wa tilmibihi da dalibin sa Abi Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti ake cewa, koda kun ji na faɗa na ce Busti wata ranar kuskuren baki na ne ko kuskuren kwakwalwata, amma al-Busti shine daidai maka garin su kenan Bust. To al-Busti Abu Hatim al-Busti ibn Hibban shi kuma rasuwarsa shekara ta 354, wa Tabarani sai Ibn Kathir yace haka nan kuma da al-Imam Abu al-Qasim al-Tabarani sahib al-Ma'ajim al-Thalatha wa ghairiha, wanda yake da mu'jamumin nan guda uku da wasunsu. Al-Imam al-Tabarani shi kuma ya shekara ta 360 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sunan shi Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad, tarjama sana cikin Siru Alamin Nubala, an sha magana akan sa babban malami ne. Wa Abi Ahmad ibn Adi yace da kuma Ibn Adi al-Jurjani kenan, mai al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, wanda shi kuma Abdullah ibn Adi al-Jurjani ya rasu ne shekara ta 367 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a zahiri waɗannan tabbas ya kamata a ce an san su ma tarihin rasuwarsu, duk da yake shi Ibn Salahi kamar yadda Sakhawi ya bashi kariya anan cewa Ibn Salahi ai bai so ya ce sai ya game ba, shi dai ya faɗi wasu wanda yake ganin sun shahara ne. To dai kuma daga baya aka sake samu wasu suka shahara aka ƙara su. To maganar nake so na ƙara wadda ita ce na ishara, ita ce magana akan littafin Ibn Majah. Sakhawi yake cewa da irin haka kuma za a baiwa shi Ibn Salahi hanzari akan me yasa bai faɗi tarihin rasuwa Ibn Majah ba, tarihin littafin shi yana daga cikin littafai shida, duk da yake sai ya ce wa huwa kaunuhu fi ma la'allahu zahara lahu ma'a niza'in fihi sazajan, yace watakila saboda wato akwai rigingimu akan littafin Ibn Majah, a sashi a cikin kutubu sita ko ka saka kuma kasancewa shi sazajan wato wanda yake khalisan, wato wanda abin nan haka kamar a ce wani simple ko abu mai sauki haka, sazajan. Amma harisa alaihi ashabul kutubi khamsa min al-maqasid allati yatadabbaruha bi tamarrunil muhaddisi, khususan khususan yace saboda ya wofanta daga abubuwan da malaman can su biyar suka kula da su a cikin hadisi, yace wa fihi ahadisu da'ifa jiddan bal munkara, a cikin tafin Ibn Majah akwai hadisi masu rauni kwarai kuma akwai hadisi munkarai. Imam Zahabi to shine yake fada, yake cewa a cikin tarjuma Ibn Majah, da yake cewa Ibn Majah yace aratu هذه السنن على أبي زرعة الرازي فنظر فيه نلنا أبو زرعة الرازي لتافي ناسي يكلا وقال أظن أن تنوقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع شيء إنا سماني إذن ولا للتاف يشيك تخنم تاني تلاع سمت على ذاسي واسي إذا سوري لتتفي أو أكثرها كو مفيهون سوى أكثرها. ثم قال لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في اسناده ضعف او نحو ذا. ذا ديكا wannan magana sai yake cewa قلت وقد كان ابن ماجه حافظا ناكدا صادقا واسع العلم وإنما غب من رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير yace ibnu majah babban malami ne mahaddaci nakidi mai gaskiya mai fadin ilimi amma abin da ya rage darajar littafin shi saboda yawan hadisi masu rauni wa qalilun min al mawdu'at da kuma wasu ma na ƙarya wa qawlu abi zura in sahafa innama aliya aliya bi sa'une bi 30 hadisa abu zura da yace 30 to yana nufin al hadisu saqita al mutruha wanda suke mabar abin yarwa wa amal hadisul lati la taqumu biha hujja fa kaseera la Allah han hawal alf Imam Madhabi yake cewa hadisan da suke cike Ibn Majah waɗanda ba su inganta ba wanda ba aka hujja da su yake san ta san maguda dubu wannan ko magana gaskiya ce so da haka zaka ga wasu malamai ba sa lissafa da Ibn Majah a cikin jeren gilli ta tafai wanda suke muhimmai kuma waɗannan guda shida din saboda kamar yadda aka ce mizi ya ce innal ghaliba fi man farada bihi dhaf so da dama abin da ya kareta da shi akan samu rauni a ciki wallahu a'lam da haka da dama daga cikin wasu malamai ba su lissafa shi a cikin al-kutubus sita ba kamar Ibn al-Athir a cikin littafin shi Jami'ul Usul da makamantansu wallahu ta'ala alam Ibn al-Athir mai littafin Ibn al-Athir jazari mai littafin Jami'ul Usul kaga bai sako shi a ciki ba to wani cikon zance shine idan aka zo a ce al-mutawaffa sanata kaza ba ce ko al-mutawaffi al-mutawaffa bi fatihi al-fa ko bil kasri duka yana ana da yancin a fada ka al-kasru din ma mutawajjihun idan aka ce al-mutawaffi zai zama ma'anar shi al-mustawfi kenan wanda ya cika iya rayuwarsa maka ce al-mutawaffi amma wato al-mustawfi li muddati hayati kuma zaka yi kafa shida da fadin Allah walladina yatawaffawna minkum walladina yatawaffawna minkum kan kira'a aliyu wanda yake fatihin ya ayi cewa ladina yatawaffawna ay yastawfuna ajalahum kamar yadda yake cikin hirz bin tafsirin al-muharrar al-wajiz na ibnu atiya aliyu yana karanta da walladina yatawaffawna minkum ay yastawfuna ajalahum wanda suke cika ajalin su an ce yatawaffawna wanda Allah yake rasar da su to da kan aka ce al-mutawaffi za a yi mishi wannan tawilin sai dai ba shine ya shahara bakin mutane ba ka an haka to cewa ma yana daga cikin dalilan samuwar ilimin nahwu saboda wata rana an fito wata jana'iza sai wani ya ce ma wani mutum ya ce wa Abul Asrudu Ali manil mutawaffi manil mutawaffi shi kuma sai ya ce mishi Allahu sai ya dauka sai ya fassara mishi da abin da yake zahiri manil mutawaffi waye ya kashe wannan kenan waye dauki ran wannan sai ya ce mishi Allahu ya tawaffa lamfu zahina mautiha ko mun gane shi kuma yana nufin manil mutawaffi ai manil ladzi tawfa waye mai rasuwa waye ya mutu din wannan harakace yana daga cikin al-asbabud da'iya ila ikhtira'in nahwi kamar yadda yake cikin littafin al-ma'arif na ibnu qutayba to da haka abin da yafi kamata a dinga cewa al-mutawaffa tunda shine azhar amma mutum ya faɗi wancan ma za a yi bashi wannan ta'wilin wallahu ta'ala alam to sai mu ce gaba da malai yake cewa ma'rifatu as-siqati wa du'afa kafin mu je nan abinda na faɗi a baya shine waɗannan tarihohi na rayuwar mutane da mutuwar su na malaman hadisi wajibi ne ga duk wanda yake so ya shiga harkar hadisi ya gogari ya ga cewa ya iya rike su kuma gaskiya saboda Allah ana rike su ne kawai yau da gobe ba wai zama yake ai zaman haddace sai da yake haddace an dawo ba sabo da yi ne kawai yau da gobe har su zama wani part na rayuwar ka ka iya suka saba su na fara muku a baya cewa akwai wani malamin mu da ya koya mana wata dabara amfani da kamar formula ta lambobin mota duk lambar mota da ka gani sai ka kokari ka gane to wannan lambar mota wace shekara ne wane kaza ne ya rasu a shekarar ta kama da lambar mota na musamman lambar mota za ga duka 3 digits ne 3 digits ne wato arqam ne salafiya to kaga su ma kuma wannan tawarih din galibin su in ba yanzu da aka kai kan dubu ba to galibi malaman hadisin sun rayu ne a wadancan shekarun da ake saka lamba uku to ana amfani da wannan ne kawai a matsayin dabara amma kuma za ka yi neman dabara wata daban da za ka rike abin nufi dai kawai wajibi ne zama ka san waɗannan abubuwan domin suna daga cikin lawazim na gane harkar hadisi in an zo magana akan abin nan ana amfani da su wajen sanin ittisal tsakanin mazaje ko inkiba ko makamantansu da sauran abubuwa da dama farin da ba zai yi ka wadatu daga sanin waɗannan abubuwan ba malam yace ma'rifatu siqati wa du'afa wa anabi ilmi al-jarhi wa at-ta'dil fa innahu al-mirqatu lit-tafsil bayna as-sahihi was-saqimi wahdari من غرض فجره أي خطر ومع ذا فالنصح حق ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد لأن يكونوا خصماء لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب أضب من كون خصم المصطفى إذ لم أضب وربما رد كلام الجارح كالنسئ في أحمد بن صالح فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يخرج معرفة الثقات والضعفاء سنن سوانيني أمنتتو كما سوانيني ما سروني وانا شيني بابي كسمى في مهمانشي game da asalin manufar ilimin hadisi wato tantance mai inganci da mara inganci tantance abu da ya inganta da bai inganci ba wato maratibul jarh wa ta'dil da sauran abubuwan da suke da alaka da haka yace wa'ana ka bada muhimmanci ya kai dalibi ka bada inaya da ihtimam bi ilmil jarh wato ilimin al jarh wa ta'dil na ruwat daga cikin muhimman anwa'u ulumul hadis kamar da muka fada ko kuma kace ma a'laha wa anfa'uha shine mafi girma fa innahu mirqatu ana iya karanta a ce almirqatu ko a ce almarqatu haka ce almirqat to tai kama da wato a ce mirqat tsani kenan abun hawa sama haka ce almarqat wato ita ce daraja almarqat daraja ce babba li tafsili bayna sahihi wasaqim hanya ce ta tantance hadisai ingantattu da masu rauni shi za ga malamai sun bada muhimmanci kwarai da gaske wajen yin littafai na bu'afa na tarihin bu'afa na tarihin ainihin wato afrikat akwai littafai da dama wasu abin nan an buga su wasu kuma ba a buga su ba har yanzu akwai littafin Yahya ibn Ma'in tarikh na Yahya ibn Ma'in wanda zabi ya mutu cikin cira alamin nubara akwai Abu Zur'at ar-Razi yayi al-Bukhari yana da Abu Afa al-Kabir da Saghir al-Imam an-Nasa'i yana da shi Abu Afa wal-Matrukin Abu Hassan al-Fallas yana da karamin littafi Firsat ibn Abunna Du'afa na Fallas haka Ibn Adi al-Jurzani littafin shi al-Kamil wanda shine kusan a ce akmalul kutubil musannafa kafin shi kuma wa ajalluha sai dai shi kamar yadda malamai suke fada ya fadada ya ambaci har wadanda akai magana akan su amma amintattu ne dan haka ake cewa la yuqalu al-kamil lin-naqisina binnan la yusina an yuqala al-kamil suka ce ba a ce littafin kamil saboda ya samu naqasa ta wannan bangaren suna fada ne haka man arashi ko kuma dan wato abinnan haka zance na raha akwai zail da abin nan ibnu tahir ya mushi shine takmilatu al-kamil takmilatu al-kamil zadi ya magana kan shi sannan sai littafin Abu Ja'far al-Uqayli al-Uqayli shine abin nan kenan du'afa al-kabir haka abin nan ibnu Hibbana yana da kitabu du'afa wal maturikin min al-muhaddithina haka al-imam ad-Dawarqutni yana da du'afa haka Yahya Abu Yahya Zakariya Saji haka Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi littafin shi kamar misali al-Madkhal ila as-Sahihaini haka al-Azdi Abu al-Fati haka Ali ibn as-Sakan binnan kitab ad-du'afa wal matrukin ga sunan da yawa dai wadannan littafin kusan gaba ɗayan su da wasu ma wadanda ba an bata anan ba sune al-Imam az-Zahabi ya tattara su gabaki ɗaya ya tsara su ya mai da su littafi guda ya sa mai suna Mizanul I'tidal shi sa kaji zaka ji ya ce fi asma'u idda asma' iddati min ar-riwati wato min ad-du'afa min ad-du'afa kamar yake fara cikin al-mughni nashi to ya tattara su ya tsara su a tsari mai kyau wanda yake zama abun dogaro sai dai al-Imam az-Zahabi ya bi sawun Ibn Adi wajen ambaton wadanda as-siqat mimman tukulli ma fihi min as-siqat amma shi duk sanda ya ambace su zai tsaya yayi bayani akai kuma shi bai ambaci kowa cikin sahabbai ba ko da wani ya taba su kanshi haka nan ya gujewa ambatan al-a'immatul arba'a duk da yake akwai tarjuma ta al-imamu Abu Hanifa a cikin littafin wanda malamai sun yi sabani game da ko dai da gaske shi yayi ta ko kuma tarjuma ce muqahama akwai wannan rigimar kankanin malamai wallahu alam. To sannan yago ya mushi zail shehu Imam Zahabi ya sake mushi zail kankani haka nan Ibn Hajar shi kuma yazo ya sake yin nashi lisanul miza bayan da ya gama yin tadibu tadibul kamal ya abin ga da sauran su ya dauko lisanul miza sannan ya sake yin wani kuma taqwimul lisan da tahrirul mizan haka nan Zahabi na da al-mughni fi du'afa da kuma wani tafi daban addu'afa wal matrukin da zail ne haka dai malamai suka yi ta waɗannan ayyuka iri daban-daban ga sunan baji ba gani to maka kuma bangaren fiqat kutubu fiqat suma akwai littafai na fiqat akwai kuma wanda ake cakudawa fiqat da du'afa daga cikin kutubu fiqat shahararru akwai littafin Ibn Hibban al-Imam Ibn Hibban al-Busina da littafi kitabu fiqat wanda shahararre ne sai dai ya saka mutane da dama a cikin waɗanda akwai maganganu game da jahala akan su ginawa akan yadda shi yake saurin amincewa da mutane da haka zaga malamai suna mishi jayayya akan wasu mutane waɗanda ba a amince da amincewa da ya musu ba akwai littafin at-tankid lima fi ta'nib al-kawthar min al-abatil na wannan malami tankil na Yahya al-Muallimi Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi ya tattauna akan mas'alar haka Shaykhul Albani a cikin Tamamul Minna da wasu wurare daban-daban magana akan yadda yake kwararo waɗansu wanda ake kallon su a matsayin majhulai shi kuma sai yanzu sai amince da su to haka malamai suka ce wannan yake akwai fiqat na al-ijli akwai na Abu Shahin akwai na As-Sarruji duk da yake bai gama ba ga tahzibul kamal ga littafin معرفة الرواة المتكلم المتكلم فيهم بما لا يجب الرد نذهبي طبقاتنا ابن سعد التميمي الإمام النسائي ابن كثير نذا تكمل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل da sauransu littafai iri daban-daban-daban daga cikin mazan na inda ake samun masu riwaya fiqat shine kasancewar su wato abin nan suna da hadisai a cikin Bukhari da Muslim wannan kariya ishe su amincewa kamar da Zabi yake yawan fada yace karjawa da alqantara to sai yace bayan da ya fadi wannan yake cewa wa'ana fa innahu almirqatu litafsili baina sahih wa saqimi wahdhari ka kiyayi ka bi a hankali min arabin shiga wannan harka da san zuciya wadda ta jaka zuwa ga karkata ko sarrai ko rashin adalci ko zakewa wajen yabo ko suka ko kekkere ƙarya ko canza ma ma'ana magana ko yin sharri ko yin tawili da dai sauran sharori da suke cikin wannan harka wata take da matakar wahala tana da matakar wahala da haka ka bi a hankali karka shiga cikin ta in baka kai ka shiga ba farko sai galo ka da ilimin da ya kamata ka shiga kuma kana da adalci da ainihin wato tsoron Allah da makamantan su yace fal jarhu kaga shi jarha mutane da shi da ta'adil ya suna da hadari kwarai da gaske to bari mu ji wata fal jarhu ayyu khatari jarhu yana da hadari kwarai akwai ta magana da Imam Sakhawi ya fada anan na gaba ta mana amfani musamman a wannan zamani da aka samu wasu wanda suke zakewa wajen jarha malamai bi haqqin wa bi ghairihi su zama sun dauki abin ya zama musu dabi'a ko al'ada ko mazhabi magana ce dunkulalliya wanda za ta yi ma kowa amfani dan karankin kansa ba muna cewa malaman da ake jarrahawa malamai ne masu ba ba masu bane suna da kurakurai kamar ko waɗannan malamai sannan kuma babu wani wanda za a bi shi akan kuskuren da yi amma ɗaukar ɗabi'ar ka ce ka maida al'ada ka kawai sukan wannan malami wai ita ce kadai abin da ka ɗauka addini to wannan kuma ana buƙatar lalle ka kawo dalili akan haka sannan kuma waɗanda suke yi din ma tukuna su ba malamai ne waɗanda suke da ahaliya ta ilimi na yin wannan ba malaman da suke da ahaliya ta ilimi ta yin wannan suna iya su yi wallahu ta'ala alam kuma kamar yadda wani malamin mu yake faɗa cewa duk wanda yake faɗan abin da yake gaskiya ku bar shi in gaskiya ce za ta tabbata za a gani za ta tabbata komin faɗan da aka yi da ita idan ku ba gaskiya ba ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a za ta lalace lokaci kankani Allah ubangiji ya gafarta mana gabaki daya ga abinda Imam Sakhawi yake faɗa a cikin shafi na 435 na wannan sharhi nashi na Fathul Mughith a cikin mujalladi na 4 yake cewa faljarhu wa ta'dilu khatirun jarhu da ta'dil suna da hadari kwarai li annaka in addalta bi ghairi tathabbut domin idan kaje ka addalantar da wani ba tare da ka tantance ba kunta kal musbitu hukman laysa bi sabitin kaman ka tabbatar da hukuncin da bai tabbata ba fa yuksha alayka an tadkhula fi zumrati man rawa hadithan wa huwa yadhunnu annahu kadhib to ana tsoratan maka kar ka shiga cikin lissafin wanda ya shiga cikin lissafin wanda suka rawaita hadisi alhalin suna tsammanin ƙarya ne wa in jarahta bighairi taharrubin in kai je kai jarhi kuma ba tare da kiyayewa ba kaje kai jarhi babu kiyayewa to a irin nan kuma shi kuma me ake tsoratan maka aqdamta ala ta'ani zaka je kaje ka shiga cikin suka fimri'in ka soki mutum fi muslimin ka soki mutum wanda yake bari ya barranta min zalika daga wannan wa wasamtahu bi maisan bi misan su'in ka mishi tabu ka mishi zane na barnan bakin zane ya buka alaihi aruhu abada wanda wato al'ar cutarwa abun kunya da kaman na mishi zai tabbata tare da shi har abada wannan asalin magana tana cikin binnan muzhatun nazar ta ibnu hajar daga can ya dauko daga kuma malamin sa wa huwa fil jarhi bi khususihi yace a wurin jarhi ya ma fi matsanani sai yace bi fadi ai khatari ayu khatari bi fati binnan mujama summa al muhmala fi qawlihim khataran bi nafsihi ai ashrafa ala ihlakiha fa inna fihi ma al ma haqqul lahi wa rasuli haqqu adami kaga a cikin jarhi bayan haqqin Allah subhanahu wa ta'ala akwai haqqa adami akwai haqqin dan adam rubbama yanaluhu watakida wannan haqqin kuma zai same ka idza kana bil hawa idan ya zama da san zuciya kake magana wa mujanabatil istiwa kana karkata daga daidaita addararu zaka wannan cutar ba ta same ka fi dunya qabla al akhirah tun a duniya kafin aje lahira wal maqtu bainan nasi za kuma a kyamace ka kai da kake suka tsakankanin mutane idan ka zo kana sukan wani malami na gari wanda mutane suna ganin kirkin sa kuma ka zake ka ta suka shi to abinda zai biyo baya shine sai a kyamace ka ai ta jin haushin ka wani daga cikin darar na duniya wal maqtu bainan nasi wal munafara kowa ya guje maka ya baka ya kauda kai daga ilimin ka ya watsi da kai kama tafaka li abi shama shine misali yace kamar yadda ya faru ga al hafiz abu shama abdurrahman ibn isma'il al dimashqi wanda malami ne tun yana dan shekara 16 da mu babban malami yace tun yana karamin yaro kamar shekara 10 ya haddace al qur'ani yana zama a majalisin babban malamin nan ibnu asakir Allah ya mishi hazaka yana yaro sai dauke duka basira da fasaha da yanayin fatawa da karantawa wannan malami sai zama babban malami kuma ga shekara tu a gun alamuddinu sahawi sha babban malami ne al-imam abu shama malamin al-imam al-mizzini da aka san ba karamin malami bane ya rasu shekara ta 665 ba hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya samu wata jarabawa a rayuwarsa karanta tarihi a cikin fawatul wafayat da al-alam nazirkili me ya faru da shi malai yace fa innahu kana ma akaunihi aliman rasikhan fil ilmi al-imam abu shama ya kasance malami ne kwararre wanda kafafun shi suka kafu a ilimi muqri'an malamin karatun alqur'ani gangaran muhaddisan malamin hadisi nahawiyan malamin nahwu yaktubu al-khatt al-maliha al-mutqina Allah ya mishi baiwar rubutu mai kyau mai ban sha'awa mu'attawadu ko mutum ne mai kankan da kai wal-ittirah da kuma mai da kanshi ba komai ba wata sani fil idda da kuma littattafai mabambanta waɗanda ya rubuta masu matukar fa'ida da falala yana da littattafai masu fa'ida kwarai da gaske daga cikin musannafat din shi masu fa'ida idan ka duba a tarihinsa za ka ga malamai suna ambatan littattafansa waɗanda ya yi masu kyau sosai yana daga cikin malamai da zaka iya cewa suna da tasnifi mai yawa da gaskiya wannan ya tunawa daga littafansa akwai littafai irin ar-raudataini fi akhbari ad-dawlataini as-salahiyya wan-nuriyya wanda tarihin daular ta Salahuddin al-Ayyubi da Nuruddin Zankin akwai muktasar na tarihin Ibn Asakir na malamin sa kenan akwai al-ba'ith ala inkar al-bid'ah wal-hawadith wanda ya shahara akwai sharhin Shatibiyya ibrazul ma'ani akwai littafin al-wusul na usul akwai mufadatul qiraat akwai binnan kashfu hali bani ubayti wanda to nan asiri ne ga yan shi'a din nan rafida wanda suka zuciyar wai su ahal baiti ne masu daula din na Misra akwai littafin abin nan sharhin maqasidin nabawiyya na malamin shi As-Sakhawi akwai daul kamar as-sari fi ma'rifati ru'yatul bari game da ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin Allah a lahira da kuma littafin shuyukhul baihaqi da kuma zail da yamma wancan littafin na Ar-Rawdataini ga yanan da littafai mabambanta da yawa da yayi babban malami Allah ubangiji ya gafarta mishi shi to duk da wannan da ya faru da shi kana kaseeral waqi'ati fil ulama ya kasance yana da yawan aukawa cikin mutuncin malamai Allah ya gafarta mishi wasulaha da mutanen kirki wa akabirin nasi da manyan mutane wa ba'ani alaihim yana suka su wa tanqusi lahum yana cin mutuncin su wa zikri masawi yana ambatan labarnar su da rigingimin su da matsalolin su wa kaunuhu inda nafsihi aziman kuma ya kasance shi yana ganin kanshi da girma yana ganin shi bai da matsala fasara saqitan min ayunin kaseer min an-nas wannan yasa ya zama bai da kima bai da daraja kai aidan mutane da dama suka daina ganin mutuncin shi suka daina ganin darajar ilimin shi suka daina kula littafin shi kuma da Ibn Hazm mimman alima minhu zalika mutanen da suka san shi da wannan suka san in yana yin haka sun san shi sun rayu da shi wa takallamu fi shi ma sai mutane suka fara magana akan shi kamar yadda Abu Dawud yake fada kenan da aka je yana magana akan Ibn Mayyin sai yake cewa man jarra ziyulan nasi jarru ziyulahu wanda duk ya jari ga mutane za su jari ga shi shi ma Allah ya gafarta musu ga baki din su malam yace adda wa adda zalika ila imtihanihi wannan yata yake shiga cikin jarabawa mai girma bidkhulihi rajulaini jalilaini alaihi darahu karshe dai wasu mutane ne guda biyu suka shiga gidan shi suka ci kwalliya suka shiga gidan shi fi surati mustaftaini suka zo kaman mustaftiyaini suka zo da kaman ni kaman sun zo mushi fatawa ashe suna dauke da wukake a cikin rigunan su fa darabahu darban mubrihan ila an aila sabruhu wa lam yaqifu ahad suka mishi duka wanda har sai da ya kasa hakuri suka kashe shi babu wanda ya iya kawo mishi dauki saboda kowa na jahoshin shi Allah ya gafarta musu gaba daya wa nahawhu mattafaqa li ba'd al-asriyin mimman lam yablugh fil ilmi mablagh alladhi qablahu bi yaqini yace kuma haka wani abin ya gama da wani dan zamanin nan da muke rayuwa zamanin sahawi kenan wato a cikin karni na 8 na 9 kenan zuwa na 10 yace wani dan zamanin mun nan wanda ilimin shi bai kai na magabatan shi ba fa innahu aktharul waqi'ati fil nasi biduni tadabburin wala qiyas ya yawaita magana akan mutane ba tare da takatsantsan ko nutsuwa ba tare da qiyasi ba tare da aunawa ba fa ubida anil baladi aka kore daga gari wata zai da bihil alam wan nakad tsanani da bala'i ya kare akan shi wa ma zalika fama kaffa hatta saqula alal kaffati wa ma khaffa duk da haka bai daina ba har sai da abin yawa mutane nauyi gabaki daya wartaqa li hujjatil islami ya nada kan shi ya ce wai shi hujjatil islami ne fadlan amman yalihi min al-a'immati al-a'la ya kai kan manyan malamai da na kasa da su falam yalbas amma ta ba a jima ba kawai ya fadi ya mutu wa mustafa min tilkan nikayat ba tare da ya koshi daga wannan bai warke daga wannan mugun aikin da yake ba yace wallahu ta'ala yuqina shurura anfusina wa hasa'id alsinatina ya allah ka tsare mu daga sharurin kawunan mu da ababan da harsunan mu suke girban mara kaji wannan magana to wannan magana da ya faɗa sai malam mai ta'aliki a kasar littafin nan wato ad-doktor abdul karim ibnu abdullahi al-khudairi kenan baban malamin nan na kasar makka sai ma zai ce kaga wannan abin tunda malam bai faɗa sunan mutumin ma dama al-muallifu kada sa tarahu tunda bai faɗi sunan malamin ba falhadhu hadwatan hasan falhadhu hadwahu hasan sai kai takalan da kaka faɗa wala yumkin an yurida bihi siyuti tunda an sarrage masa da siyuti karkai ma zaka ce ai da siyuti yake saboda mene yace fa in li an likawnihi nama mata ba'da sahawi domin siyuti nan kaji yace mutumin ya mutu alalin kun siyuti ya mutu ne bayan sahawi ya rusu shekara ta 192 shi kuma siyuti shekara ta 911 bayan sahawi sai da siyuti ya rayu shekara abin nan shekara tara a duniya wannan 192 sahawi shi kuma 911 ci suyuti da haka ba suyuti yake ne ba yana nufin dai wani can ne daban ya dai maka kwatanci ne da irin mutanen da suka sa kansu a cikin wannan harka shine abinda ake cewa shine naman malamai guba ne babu shakka idan malami ya kuskure za a bayyana kuskuren shi idan karatu ya kawo kai ko wata mas'ala ta kawo kai za a bayyana kuskuren da malami yayi amma ba za a bayyana tare da cin mutunci ko zalunci ko barnatar da ilimin sa ko wofantar da shi ko cutar da masoyan sa ko kuma kacokan a ce an fitar da shi daga ahlus sunna wannan babu shakka zalunci ne Allah ubangiji ka raba mu da zalunci ka raba mu da fitina ka raba mu da kin gaskiya Allah ka sa mu cika da imani ina ganin saboda kurewan lokaci mun tsawaita kwarai ya kamata mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi inda malaka yake cewa abinnan وما أضاف النصح حق ولقد أحسن وما أضاف النصح حق ولقد أحسن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.